شمال الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتشنا لاربا شابيه كوات رمضان جرى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة زوى مدينة دبو تيار نبيه دل أربعين شدة دي دي دا sha biyu ga watan uku miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa dai a wannan masallaci mai albarka cikin waɗannan kwanaki masu albarka dan ci gaba da karanta tarjumar alqur'ani mai girma wanda muke cikin suratu ali imran a jiya mun sake karanta qul in kuntum tuhibbunallah aya ta 31 zuwa aya ta 34 ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ dan so Allah ramma ya sake dauko mana daga inna Allah astafa Adam insha Allah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim
na'am
inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب
ممتاز kafin fassara waɗannan ayoyi kamar yadda muka saba bibiyar ayoyin mu ɗauki wasu daga cikin darussan da ke ciki ba duka ba domin aka ce kowace aya za a ɗauke ta gaba-gaba a fitar da darussan da ta kunsa darussan za su zama suna da yawa amma in muka kalli ayoyin insha Allah za mu iya fitar da muhimmai daga cikin darussan da ayoyin ke ɗauke da su don ƙoƙarin yin aiki da su a rayuwarmu ta yau da kullum wanda wannan yana daga cikin hikimar karantar da mu Al-Qur'ani ba karanta shi mu ji mu karkaɗe rigunan mu tashi ba a'a so ake yi bayan Ramadan a ga tasirin karatun Al-Qur'ani a cikin rayuwarmu a ga tasirin karatun Al-Qur'ani cikin mu'amalarmu a ga mu'amalarmu a gida ta sauya mu'amalarmu a wuraren neman abinci ta sauya mu'amalarmu da makwabtanmu ta canza sabida tasirin Al-Qur'ani da muka saurara cikin waɗannan kwanaki masu albarka wanda daga cikin hikimar shar'anta shi kansa azumin Ramadan Allah ta'ala ya ce kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum sai ce la'allakum tattaqun idan har za a yi azumi ana karantar da Al-Qur'ani a cikin sa amma a ƙare watan Ramadan takawakka ba ta ƙaru ba tsoron Allahnka bai ƙaru ba kiyaye dokokin Allahnka ba a samu ci gaba ba saɓon Allahnka bai ragu ba to wannan alamu suna nuna azuminka ana jin tsoro ana ji maka tsoron anya azuminka karɓaɓɓe ne a wurin Allah kuwa domin alamar karkuwar azumi a wurin Allah shine ya ƙara maka takawa Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana takawa ayar can dai da muka ɗauka jiya da shekaran jiya wato muhimmancinta ya ci a ce an ba ta kwanaki fiye da haka domin ƙa'ida ce daga cikin wasu ƙa'idoji muhimmai a addinin musulunci domin ƙaunar Allah maɗaukakin sarki wato jigo ce a abin da ya shafi aƙida ta musulunci to sai ya zamana ita ƙauna ga Allah maɗaukakin sarki ba da'awa ba ne ba wai burga ba ce da baki kawai mutum ya dinga shi yana son Allah ko yana son annabi sallallahu alaihi wasallam wato shi so ake yi ƙaunar ta zamto a aikata shi sa in dai har Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana in har da gaske muna son Allah to ga wani aiki ya bamu shi kuma kamar yadda muka karanta wani baiti kuma ƙa'ida ce haka duk kowa ya sani cewa wato in dai kana son abu to ba ka saba masa in dai kana so in kuka ga kana saba wa wanda kake so to gaskiyar magana soyayyar ba ta kai soyayya ba domin ƙa'ida shi ne kana son farin cikin wanda kake so a ƙarƙashin son farin cikinsa ko za ka so duk abin da yake so kuma za ka bar duk abin da ka san zai so sa masa rai to shi sa sai Allah ta'ala ya ce ana ta da'awar ana son sa ana da'awar ana son sa to sai ya ce in har da gaske ne ana son sa to bari ya gwada zai mana wani gwaji ya gano cewa suwaye da gaske suna son sa suwaye kuma inda kawai da'awa ce ta fatan baki wanda wannan kowa ma yana da ikon ya yi wannan in dai faɗa ce iya da baki kawai a wannan ai da kowa ma zai iya cewa yana son Allah yana son Allah yana son Allah amma sai Allah ta'ala ya ce to ga wani aiki zan gane masu son nawa da gaske aikin kawai shi ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kenan kawai aikin da Allah yake so shi in kai masa wannan to ya tabbatar da ƙaunar da kake masa da gaske ina fata an gane kenan ana son ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ka saurara sai yanda annabi ya ce da kai karka ce sai yanda annabi yake karka yi sai yanda annabi yayi sallallahu alaihi wasallam in dai abun nan ya shafi addini to Allah ta'ala ya ce ka bi manzon Allah ba wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam sanin Allah ba wanda ya san yaya kamata abu Allah sai manzon Allah babu wanda ya san yanda za a bauta wa Allah yanda Allah yake so sai manzon Allah shi Allah ya san annabi sallallahu alaihi wasallam ya san shi kuma ya san yanda yake so a bi shi shi sai ya ce ka bi shi shi yasa wani cikin magabata yake cewa ittabi wala tabtadi faqad kufitu yace ka bi kawai ai an wahala ai ka an dauke ba wahala a ce saboda yanzu ba dan da cewa aka yanzu mai sallah ba koyar da mu ba to ina tabbatar maka za ka ga da wuya ka ga mai sallah mutum biyu iri daya da wannan ne ake kalubalantar masu cewa qur'ani zalla yan alqur'aniyun ko yan tatsine ko duk sunayen da ake kaya musu yanzu in aka ci sa da ga a tattare da sun ka kalle su za ka sallar su da bambanci saboda kowa yanda ya fahimta daban to shi sa aka ce abin da ya shafi addini kowa ya aje fahimtar sa mu dauki fahimtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan ittabi bi wala tabtadi karka kirkira faqad kufitu ma yarga an gama maka aiki algafata malanta kuma me zaka tsaya kai raka'a hudu sallar azhar raka'a hudu sallar al'asr magariba uku isha'i hudu asma biyu sai ka wahal da kanka an aiko annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya karantar da kai ya Allah yake so ayi masa sallah to shi yasa wannan ayar ina sake jaddada mana hubbullahi subhanahu wa ta'ala laysa bid'awa kaunar Allah madaukakin sarki ba da'awa bane ana gane kaunar Allah madaukakin sarki ta hanyar bin annabi sallallahu alaihi wasallam sau da kafa wannan aya qul in kuntum tuhibbuna Allah wallahi aya ce ta jarabawa Allah madaukakin sarki yana so ya jarrabu masu da'awar sansa ako dan siyasa ne zaka ji ana cewa suwa ne sune shuhada din sa da ka duk abin da ya shafe shi ya san akwai waɗanda sune mutanen sa ba su saba masa zaka su yake ne ba su yake ne ba da su yake tafiya baya san waɗanda za su zamto ba duka suka sallama masa dan haka za ka ga Allah madaukakin sarki ya jeho mana wata jarabawa babba shine ya sanya mana bin annabi sallallahu alaihi wa sallam shine alamar san Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah madaukakin sarki kuma ya rufe wannan magana da cewa qul a'ti'u Allah wa a'ti'ur rasul kace da su ku yi wa Allah da'a ku yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam da'a in kuna so Allah ya so fa in tawallaw in kuka juya baya in kuka kiwa Allah da'a ta hanyar bujirewa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah la yuhibbul kafirin lalle ku sani Allah madaukakin sarki ya ce shi ma baya sar kafirai to bayan wancan tattaunawa sai aka bude wani sabon shafi wasu yanzu daga nan wasu kisso shine guda hudu Allah madaukakin sarki zai babu yahudawa da suke kin annabi sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya komar da mu tushe cewa in dai har suna son annabi Ibrahim da annabawan da suka biyo bayan annabi Ibrahim ba su da zaki sai sun so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin zurriyar can din da shi an fahimta ko to shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya fara mana da wata kissa kuma kissoshin guda hudu dukkanin su akwai ban al'ajabi da ban mamaki a cikin su Allah madaukakin sarki zai fara mana da kissa farko shine kissar gidan Imran mahaifin nana Maryam to sai Allah madaukakin sarki ya bude wannan faifai da cewa inna Allah hasafa Adam lalle Allah madaukakin sarki yana zabar daidaikun mutane ya fifita su kamar yanda Allah madaukakin sarki a cikin dangi ko family Allah ta'ala kan zabo wani family din ya fifita shi akan sauran kamar yanda muka karanta can Allah yana da ikon yin abin da yake dama mun karanta qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wannan mashi'a din to hakan Allah ta'ala ya ga dama kawai sai ya daukaka wani kamar yanda muka karanta tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha to ashe a cikin zabin kamar yanda Allah madaukakin sarki a duk garuruwa sai ya zabi garin Makka kamar yanda a cikin darare ya zabi daren Lailatul Qadr kamar yanda a cikin kwanaki ya zabi kwanaki 10 Muharram, kamar yanda a cikin lokuta ya zabi bayan sallar la'asar zuwa faduwar rana, kamar yanda a cikin ranaku ya zabi ranar Juma'a, kamar yanda a cikin watanni ya zabi wasu watanni masu alfarma guda hudu. To haka a cikin mutane Allah ta'ala ya zabi wasu, ya fifita su akan wasu, ya zabi wasu iyalan ko wani family din ya fifita su akan wasu, a cikin family din man Allah ya ga dama sai daukaka wani a cikin ragowar, kamar yanda Allah madaukakin sarki ya zabi annabi Adam. Jiya mun karanta cewa annabi Adam yana da abubuwa da dama wanda za ka gane cewa Allah akwai hikima da ta sa ya zabi annabi Adam, wanda shi ne uban mutane na farko. Suka ce kuma ya zabi annabi Nuhu, ka je ka karanta tarihin annabi Nuhu, ka ji gwagwarmayar da annabi Nuhu ya sha, kuma ka ji matsayinsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka ya zabi Nuhu a matsayin uba na biyu, domin malamai sun ce bayan annabi Adam. To ai da aka aiko annabi Nuhu alaihi salam, bayan ya kirayi mutane zuwa komawa kan tsantsar tauhidi da kuma nisanta shirka, Allah ta'ala a ƙarshe ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil, yan tsirarin mutane ne suka imani da annabi Nuhu. Fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun, da haka a wani gurin sai Allah ta'ala ce sai Allah ya aiko ruwan tufan yayi awon gaba da su. To ai an tabbatar da cewa azance mafi inganci bayan annabi Nuhu ya kwashi fasluk fiha min kullin zawjayn ithnayn, Allah ta'ala ya ce ya shigar da aure na kowane jinsi cikin wannan jirgin. To bayan annabi Nuhu ya yi wannan aikin, ya dauki kowane duk abin da kaga yana existing yanzu yana wanzuwa a doron kasa, yana daga cikin speci da annabi Nuhu alaihi salam ya dauka ya sa a cikin jirgin ruwa. Duk abin da bai shiga cikin jirgin ruwan nan ba Allah ya gama da shi, babu shi. Da haka sai suka ce kenan waɗanda suka ci yanzu annabi Nuhu alaihi salam shine uban mutane na biyu, domin waɗanda kafin annabi Nuhu in ban da waɗanda suka shiga cikin jirgin ruwa babu ko ɗaya, ba irin su gaba ɗaya sun kare a ruwan tufa da ya tafi da su. Don haka Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi annabi Nuhu, kaga ta fuskar ɗaiɗaiku kenan. Allah ya zaɓi annabi Adam, Allah ya zaɓi annabi Nuhu. Sai ya ce wa ala Ibrahim, a cikin family, a cikin dangi, Allah ta'ala sai ce ya zaɓi dangi annabi Ibrahim da ‘ya’yansa da jikokinsa. Wannan a cikin iyalai, Allah ya zaɓi wannan iyalan. A cikin family, Allah ta'ala ya zaɓi wannan familin na annabi Ibrahim alayhi salam, duba da irin annabawan da suka zo cikin wannan zuriya. Kaga ga annabi Isma'il, ga annabi Ishaq, wanda waɗannan kai tsaye su ne ainihin wato su ne ‘ya’yan annabi Ibrahim, wanda wa min wara Ishaq Yaqub, annabi Yaqub shi kuma ɗan annabi Ishaq ne, shi kuma annabi Yaqub kaga ɗan mahaifin annabi Yusuf, kaga Karimun ibnu Karim ibnu Karim ibnu Karim kenan. Da haka wannan zuriya kai masha Allah da wannan zuriya, annabawa ‘ya’ya da jikoki. Shine ma'ana inna Allah hastafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim, wato in Allah ya zaɓi wani family sai Allah ya haskaka tauraruwarsu, sai Allah ya fitar da wasu zakakuran mutane, wato ko ta fuskar duniya ne sai ga mutane ne masu amfani a cikin al'umma, sai su zamanto khairun nas manyan fa'un nas. Wallahi wani family in ka gansu malam gwanin ban sha'awa, ko ta fuskar mu'amala da amfani irin na duniya za ga wannan family yayi. Allah ya sa albarka a cikin family din, suna ainihin wato aiwatar da ayyuka na alkhairi da ayyuka na jin kai da taimako ga al'umma. Sannan ka kalli wasu family din su kuma Allah maɗaukakin sarki ya albarkace su, ya zaɓe su ta hanyar samar da ko mutum ɗaya ko mutum biyu a cikinsu wanda zai zama mai albarka. to haka Allah madaukakin sarki ya zabi iyalan Imran. Imran Nashida ainihin iyalinsa, shine ma'ana wa ala Ibrahima wa ala Imrana ala al'alamin. Iyalan Imran ya hada da mahaifiyar nana Maryam alaiha salam, wadda za mu karanta malamai sun ce sunanta Hanna, Hannatu. Sannan ita kuma kaga ita ta haifi nana Maryam, nana Maryam ta haifi Annabi Isa alaihi salam. To kaga wannan shine zabin da Allah madaukakin sarki yace yayiwa wasu daidaiku mutum biyu, Annabi Adam da Annabi Nuh, da wasu gidaje guda biyu iyalan Annabi Ibrahim da iyalan Imran. Allah ta'ala ce ya daga waɗannan ya fifita su alal alamina. In kace alal alamina akan wato al'ummomin zamaninsu, a lokacinsu babu wani gida maɗaukaki kamar gidan Imran. Allah ya fifita iyalan Imran alal alamin, zurriyatan ba'daha min ba'd. Allah ta'ala ce zurriya ce, ba'daha min ba'd, sashi ƴaƴan sashi ne, sashin daga sashi suke. Wallahu sami'un alim, Allah madaukakin sarki mai ji ne. Wasu suka ce wannan sami'un din Allah ta'ala mai ji ne kamar martani ne da raddi. Har yanzu Allah ta'ala yake mayarwa nasara Najran. Ina sake tunatar da mu asalin wato asbabun ko sababun nuzul na wannan sura, mun ce shine wafdu nasara Najran. To ko da yake ana yi ana kokarin mai da hutan, duk da cewa akan dan sassako kamar yanda Ibn Ashur ya faɗa a cikin tafsirinsa, yana faɗin cewa za a ga wani lokaci za a ɗauko a ɗanyi wata barazana, a ɗan tada ƙura a wani guri, sannan a ɗanyi rarrashi, a yi kwaɗaitarwa a wani guri. Duk dai ana sake jan hankalin waɗancan mutane waɗanda suke da ainihin aƙidar cewa Annabi Isa ɗan Allah ne ko Annabi Isa Allah ne. Allah maɗaukakin sarki yana ta mayan musu da martani a can ma da Allah ta'ala ya ce kulillahumma malikal mulki, yana sake gaya musu irin ayyukansa, wanda shine duk mai yin waɗannan abubuwan da aka bai dace a ce yana da mataimaki ko yana da ɗa ko yana da mata ko wani abu mai kama da haka. To a nan ma sai Allah ta'ala ya sake cewa Allah yana jin irin abubuwan da suke faɗa. Wasu malaman haka suka ce inna Allah wallahu sami'un, Allah yana ji game da abubuwan da suke faɗa na shirka, abubuwan da suke faɗa na cewa Isa ɗan Allah ne ko Isa Allah ne. Alim, Allah masani ne game da duk abin da suke aikata. Wasu malaman suka ce a zurriyatan ba'daha min ba'd, wallahu sami'un alim, wato wannan wata zurriya ce, ba'daha min ba'd, wato waɗannan wasu annabawa ne da kuma wasu manzanni silsila ce, mutawasila, mai saduwa da juna ba ta tsinkewa, fil ikhlasi lillah, wajen tsarki tsarkakewa wajen bautawa Allah, wa tauhidihi da kuma kadaita Allah, wal amali bi wahyihi da aiki da wahayinsa, wallahu sami'un li aqwali ibadihi alimun bi a'malihim. Sai zamto wannan sami'un din Allah mai ji ne game da zantuttukan bayinsa, duk abin da bayinsa suke faɗa Allah yana ji. Alimun, Allah masani ne game da duk ayyukan da bayansa suke aikatawa, kuma zai saka musu akan haka. To za mu shiga cikin wannan kissa kai tsaye. Idza qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Bari mu fassara daidai kun ayoyin. Idza qalat imra'atu Imran, ka tuna lokacin da matar Imrana ta ce rabbi, ya ubangiji, inni nazartu laka, ni nayi maka bakance, nayi alkawari ko na sha alwashi na ma fi batani, abinda zan haifa abinda ke cikin cikin nan nawa, muharraran, ya zama yantacce wajen bautarka da hidimtawa ɗakinka, fataqabbal minni, ya Allah ka karɓi wannan bakancen nawa, innaka antas samiul alim, ya Allah kai mai jin ainihin wato roƙon bayi ne, alimun kuma masani ne game da ainihin wato damuwar bayi. Falamma wada'atha, a lokacin da ta haife ta, qalat sai tace rabbi ya ubangiji inni wada'tuha untha gashi na haife ta kuma ta kasance mace ce wallahu a'lamu bima wada'at Allah shine mafi sanin abinda ta haifa walaysa dhakaru kal untha namiji ba daidai yake da mace ba wa inni sammaituha maryam amma ya Allah na sanya mata suna na rada mata suna maryam wa inni u'idhuha bika ya Allah ina neman ka tsare ta wa zurriyataha da zurriyata min ash-shaytanir rajim daga shedan wato abun jefewa fa taqabbalaha rabbuha biqabulin hasani sai Allah madaukakin sarki ya karbe ta kyakkyawar karba wa ambataha nabatan hasanan yayi mata tarbiya kyakkyawar tarbiya wa kafalaha zakariya ya danka kula da ita da renanta hannun annabi zakariya kullama dakhala alaiha zakariya almihrab kullama dakhala alaiha zakariya almihrab wajada indaha rizqa duk sa'an da annabi zakariya ya shiga gurin bautatta inda take a killace tana bautawa Allah wajada indaha rizqa sai ya tarar da abinci iri iri a wajenta qala annabi zakariya yace ya maryamu ya ke maryam anna laki hadha ta ina kika samu wannan abincin qalat huwa min indillah tace wannan abinci da ka gani wannan arziki da ka gani daga wurin Allah ne inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah madaukakin sarki yana azurta wanda yaga dama bighairi hisabin ba tare da lissafi ba wannan a fassara daidaikun kalmomin ayoyin shine fassara su haka bari mu sake koma Allah madaukakin sarki yake cewa id qalat imra'atu imran ay udhkur ya muhammad ka tuna ya annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ma kana min amri maryama wa ummiha game da al'amarin ko abinda ya faru na lamarin maryam nana maryam da mahaifiyarta wa ibniha isa alaihi salam da danta annabi isa alaihi salam litarudda bidhalika ala man idda'u uluhiyyata isa aw bunuwwatihi lillah subhanahu wa ta'ala ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zamu baka labari zamu baka kissar abinda ke faruwa ko al'amarin maryam da mahaifiyarta da danta annabi isa dan ka samu hujja ta yin raddi da mai da martani ga masu da'awar allantar da annabi Isa alaihi salam ko kuma jingina shi zuwa ga Allah a matsayin da id qalat imra'atu imran ka tuna lokacin da matar imran hina hamalat lokacin da ta samu juna biyu ta samu ciki tace ya rabbi ya ubangiji inni ja'altu laka ma fi batni khalisan lak na sanya abin da ke cikin cikin nan nawa wato tantagaryar mai bauta gare ka na sadaukar da shi ya zama mai hidima wa ɗakin ka baitul maqdis li khidmati baitul maqdis dan da zan haifa din nan ya Allah nayi maka alƙawari nayi bakancan sa cewa zai zama ƴantaccen bawa mai hidimta wa ɗakin ka baitul maqdis masallacin qudus fa taqabbal minni ya Allah ka karɓi wannan bakance nawa innaka anta wahdak domin kai kadai ne as-sami'ul du'a'i mai jin roƙona al-alimu bi niyyati masalin niyyata kai ka san ya Allah ka san niyyata wannan ita ce niyyata abinda ke cikin nan nawa na riga na sha alwashi cewa in na haife shi ya girma to na riga na yi sacrifice din sa na riga na sadaukantar da shi na yantar da shi wajen hidimta wa ɗakin ka ya Allah falamma wada'ata ay falamma tamma hamluha lokacin da cikinta ya cika wata tara wa wada'at mauludaha ta haife abinda ke cikin cikinta bayan ta haifa sai ta ga ashe kuma mace ce ita duk a tunaninta namiji ne in namiji ne kuwa
ta san yana da ƙarfin jiki, sannan ba shi da wasu larurori da za su bujuro masa bayan girma da za su hana shi aiwatar da wannan alwashin da ta ci kuma ta sadaukar da shi don wannan aiki. To bayan ta haifi ‘yarta, sai kuma ta gashe mace, Allah ta'ala ya azurta ta da ita. Qalat, to a nan Hanna ta ce, Rabbi, ya Ubangiji, inni wada'tuha untha, ya Allah, wannan ‘ya bayan na haife ta na ga mace, ce ya Allah, la tasluhu lil khidmati fi baitil maqdis, ba zai yi ta iya yin hidima ga ɗakinka na wato masallacinka mai alfarma mai daraja ta uku masallacin Qudus ba. Wallahu a'lamu bima wada'at, duk da cewa Allah shi ne mafi sani game da abin da ta haifa. Wannan ita ce qira'atul jumhur, wallahu a'lamu bima wada'at. Akwai qira'ar Ibn Amir da qira'ar Abu Bakar an Asim da Yaqub, wayannan gaba ɗayansu su kuma suna karanta falamma wada'atu maimakon falamma wada'at. Falamma wada'at sai zama to qalat rabbi inni wada'tuha untha, sai zama lamirin yana komawa zuwa ga Allah. Yayin da ta haifi wannan cikin, sai ta ce Ubangiji ya fi ni sanin abin da na haifa. A nan kuma sai ta ce falamma wada'atu, ma'ana nan kuma lokacin da falamma wada'atu, lokacin da na haifi ƴar, kaga can an ce falamma wada'atu, labari ake bamu falamma wada'atu, lokacin da ta haife ta, qala da rabbi inni wada'tuha untha, ta ce ya Ubangiji gashi kuma mace na haifa. A wannan qira'ar kuma ta ainihin wato wayannan qurra guda uku su kuma ko kuma wayannan qurra abinan Ibn Amir ko da Abu Bakar an Asim da kuma Yaqub, wayannan su kuma suka tafi akan karanta wurin da falamma wada'tu, sai zama ita ce take bada labari, lokacin da na haihu sai na ga mace na haifa. Qalat, to anan ne sai tace wallahu a'lamu bima wada'at, kaga wallahu a'lamu bima wada'at, wancan wallahu a'lamu bima wada'tu, yawa wannan nake so in fada, afwan, wallahu a'lamu bima wada'tu, Allah shi ne mafi sanin bima wada'at, abinda ta haifa. In kuma ka karanta wannan qira'ar wallahu a'lamu bima wada'tu, Allah shi yafi sanin abinda na haifa, duk dai qira'o'in babu cin karo ma'anar tana fitowa daga cikin su. Da haka sai take cewa Allah madaukakin sarki ya san abinda ta haifa, wa sawfa yaj'alu Allahu laha sha'nan, insha Allah ita ma tunda ta yi kyakkyawan niyya game da abinda ta haifa cikin cikinta, to amma ta san cewa Allah madaukakin sarki zai sanya wani sha'ani game da ita kanta wannan yarinyar, duk da cewa mace ce. Wa qalat, tace wa laysa dhakaru alladhi aradtu lil khidmati kal unsa, sai dai namiji bisa ga abinda na kudurta na niyya, cewa in namiji ne zai yi wa ɗakin Qudus hidima, to namiji ba kamar mace bane wajen yi wannan hidima din. Li'anna dhakara, saboda shi namiji aqwa alal khidma, ta fuskar kirar jikinsa shi ne mafi ƙarfi wanda zai iya samun yin hidima. Karkaɗe, share kafin, cire kaza, yin kaza, hawa kan tsani, a cire yana, hidimar masallaci dai da ka sani. Khidmatul bait, ashe hidimar masallaci wani matsayi ne har mutum yana iya yin alwashi cewa an ya haifi ɗansa zai hidimar masallaci. Ashe ba karamar daraja ba ce ka zama kana daga cikin khadiman masallaci. Ga mahaifiyar Nana Maryam, ita abinda ta so, ina ma abinda za ta haifa namiji ne. Tun kan ta haife shi ta yi wa Allah alkawari, ta sadaukar da shi zai yi wa ɗakinsa hidima. Bayan ta haifa kuma sai ta ga mace, sai ta ce kash, ya Allah gashi kuma ka san dai abin da na haifa mace ce, kuma mace ba za ta zama kamar namiji ba. Mahaifiyar Nana Maryam ta rushe aqidar what man can do woman can do even better. Wannan dama shedanci ne, wannan wahayin shedan ne da Iblis, a ce what man can do. Ga mahaifiyar Nana Maryam ta ce ƙarya ne, what man can do woman can do, hadda ma ƙara even better. ‘Yan rajin kare haƙƙin mata ke, wai duk abin da shi ne kallabi tsakanin rauna, duk abin da ake ita ma ta shiga a dama da ita, an kasa gane cewa akwai inda ya kamata, akwai inda tafi karfi ma fiye da namiji, a bacce wajen renan da kyankyasar mutane mana a gani, shi namijin a hada shi da yaro ya wuni yana goya shi mana a gani zai iya. Allah raba ya yi, wallaili idha yaghsha wan nahari idha tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal untha, sai Allah ya ce inna sa'yakum la shatta, aikin ku ya sha bamban, aikin mace daban, aikin namiji daban. Inda take da karfi a batta, abin da ya shafi kula da gida, renan yara, tarbiya, wannan tana da karfi sosai. Amma ta bar aikinta, ta bar wajibinta, ta fito a dama da ita, to zai wancan aikin kuma. Shi yasa aka ce wani bawan Allah yana kan haya, wato hanya irin highway din nan, highway ko daga Kano zuwa Kaduna ko zuwa Abuja, yana cikin tafiya kawai sai ga wata mota a gefen hanya, ya ga wata mace ita kadai hankalinta a tashi tana ta rusa kuka, yana zuwa sai ta haka, sai lokacin ba fara kidnapping ba, ana zaune lafiya ko, sai hannu haka sai ya tsaya ya ce ya akai, sai ta ce faci ta motar, sai ce to ikon Allah ba za ta iya komai ba, the only abu da take iya yi kuka ne kawai. Bawan Allah ya tuba babbar riga sai ya aji, yanzu sai ce to ina safiya ta, ita bata ma san kawai mota take hawa, bata san a ina aka ajiye safiya ta ya din ba, shi yayi kokari ya lalubo inda safiya ta take ya ciro. Kina da jug, tace ma tana da shi bata san inda yake ba, ya buɗe mota sai ya ɗauko jug ya zo ya sa ya ɗaga ya ɗaga ya ɗaga, Allah ya sa tana da wannan safiya ta, ya sa abin nan spana ya kwance, ya ɗauko waccan tatan ya sa safiya ɗin, ya ɗauki wannan wadda ta yi faci ya mayar gurin ya rufe. Tana cewa na gode, ya ce what man can do, an fahimta kaga anan magashi, what man, ya ce what man can do, kawai ya hau mota sai ya tafi, ashe shi ma kila wannan karin magana ta sai yana kona masa rai, to sai gashi an zo inda zai rama sai ce what man can do. Ina fatan gane, da haka wannan maganar cewa abin didda namiji zai iya mace za ta iya, wannan ba gaskiya ba, abin da take iyawa tana iya, wanda ba ta iyawa ba ta iyawa, akwai inda ma iyawarta ta fi tasa. Ina fatan gane, da haka mahaifiyar nan Maryam ta ce to walaysa dhakaruka al-untha, hidimar masallaci, ɗawainiya da masallaci, wannan ɗawainiya ce, hidima ce ta namiji, na farko ta fuskar ƙarfin jiki, ta fuskar kazar-kazar, sannan shi namiji ai baya jinin al'ada, ita kuma akwai some restriction, akwai lokacin da kila shiga masallacin ko taɓa wasu abubuwa na masallaci zai zama mata da mushakka, saboda ita mace ce nan gaban ta girma akwai jinin al'ada, shi yasa sai mahaifiyarta ta ce walaysa dhakaruka al-unsa, tace ya Allah walaysa dhakaru alladhi aradtu lil khidma kal unsa fi dhalik li anna adh-dhakara aqwa ala al-khidma wa aqwamu biha, shi yafi dacewa ma da hidimar masallaci, a ce mace ce mai hidimar masallaci sai a ga abin yayi ba wai, amma a ce waye mai hidimar masallacin Ammar bin Yasir, a ce ai wane ne, a ji namiji ne, to wannan yafi dacewa kuma aikin ma yafi dacewa da shi, ma'ana kamar irin wannan aikin ba aiki bane da ya dace da mace. Tace wa inni sammaituha Maryam, kuma wannan yatawa na sanya mata suna Maryam, shi yasa wasu malaman suka ce kafin ta haifi na na Maryam mahaifinta ya rasu, mahaifin na na Maryam din, ma'ana mijin ita Hanna din ya rasu, da haka mace mai kamar maza kenan. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya maka cewa ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu as-saliha, yace duniyar nan dan wani jin dadi ne takaitacce, mafi alherin jin dadin duniya shine mace ta gari, salihan mace. Ka karanta tarihi ka ji cewa galibin gwarazan mutane da kaji za ka ga iyayensu maza rasuwa suka, iyayensu mata ne suka ba su tarbiya, in kai kuskuren haifar kuma aurar ƴar duniya, kai kuskuren aurar wadda ba ta da tarbiya, ka kashe gidanka. ka kashe gidanka. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya ma tunkahul mar'a li arba'a. Annabi yace duk wanda kaga ya aure yana ana auren mace ne dan ɗayan abu hudu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace li hasabiha ko li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha. Ko daidai ƴar wani ce ko family din su babban family. Akwai wanda yake aure shi duk inda zai shiga aure to sai ya je gidan da aka ce ƴar gidan babanta wane ne ko family din su wane. Akwai wanda yake aure dan kuɗi ko ita mai kuɗi ce ko iyayenta masu kuɗi ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wanda yake aure dan kyau. Annabi ya ce akwai mai aure dan addini. Sai annabi ya ce fanfar bi zati din tariba ce daka. Ka auri mai addini. Kai dace ka rabauta da mai addini hannunka zai yi albarka. Ka karanta tarihin su Imam al-Bukhari. Karanta tarihin su hatta abin nan Sayyid Abdul Qadir Jilani. Ka karanta tarihin su irin su Imam Ahmad bin Hanbal. Ka karanta tarihin su Imam Malik. Da shehun Imam Malik din Rabi'atul Ra'i Abdurrahman Rabi'atul Ra'i. Karanta tarihinsa. A Rabi'atul Ra'i a tarihin da ake faɗa sai da shekara 30 ba sai inda babansa yake ba. Tun yana ciki babansa zai tafi jihadi ya ɗebo wasu kuɗaɗe ya ba mahaifiyarsa ya ce gashi ki rike wannan saboda kula da kanki da kuma tsawaine ciki da sauransu mun mun tafi ɗaukaka addinin Allah ko mu dawo ko ba mu dawo ba. Farrukh shine mahaifinsa ya tafi. Lokacin da ya tafi jihadi duk masu jihadi ir-iransa masu wata kaza shekara duk suka daddawo ba sake jin duriyar Farrukh ba. Duk ana tunanin ai kila ma an kashe shi a gurin yaki dan duk abokan tafiyarsa sun ce su ba su da labarin sa. An ce sai bayan shekara 30 ana bata kuɗin nan tana haifar ɗan da yawa yau kawai makaranta ta kai shi wajen malamai ta dinga yi wa malamansa hidima ta ce abinda take so a ilmantar da shi a tarbiyyantar da shi. Lokacin da Farrukh ya dawo an ce ya fara tambayar labari ta ce bari sai gari ya waye yanzu lokaci ga gajiya tafiya ga kaza ga kaza. Da asuba ya je masallaci sai ya ga bayan an idar da sallah sai ya ga an yi da'ira a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam wani matashi yana bada karatu. Ana tafatawa ana karatu a lafiya ko batan kai kai ne nan gidan nan fa. Yace aya watan kai gidana ne yace a ayo mai gidan nan an ce saboda shekara 30 baya duniya. Mahaifiyar tana jin wannan tattauna sai tace a kai tsaya tsaya sai ta shigo. To shine sai ta zo ta abin nan. To a takaita muku da ta dinga bawo mahaifin labari tace ai dirhaman nan da ka bari ba an ko nayi da su ba. Ba canje-canjen kayayyakin sawa na dinga yi ba. Wannan kudaden hidima ne ta yi wa malaman wannan yara. Ka dai ga inda ka ga abin da ka bari kuma ka ga inda kuɗinka suke. Da haka takaitacciyar abin da nake son ɗauko mana na darasi. Yanzu ga shi mahaifiyar na Maryam mijinta ya rasu. Tun tana ciki kan a haife ta ka ga ta riga ta yi wa Allah alƙawarin cewa wannan abin cikin nata in ta haife shi to ta sadaukar da shi ya hidimta wa ɗakin Allah. Yanzu dan Allah in ƴar duniya mutum ya aura za ta yi irin wannan tunanin. To shi sa kullum ka dinga sa ran cewa akwai yiwuwar kai ka tafi kamar ƴaƴanka da iyalanka da matanka. Auruwar da in ka tafi za ta ɗora daga inda ka tsaya. Akwai wani cikin azumin nan ko duk da azumi yake gaya min wani ɗan taƙaitaccen ƙissar mahaifinsa. Yace shi bai san mahaifinsa ba. Bai san mahaifinsa. Amma da girmansu bayan sun yi wayo sun dai taso suka ga mahaifiyarsu mai matsawa ce. Ba da ka motsa za ta ce kana ina daga ina kake ina za ka makaranta da asusu ba ta yi lullubi ta raka su makarantar allo ta tura su ina ta karatu. abun baya musu dadi. Shi wannan da nake ga ma labarin da yake ga mu yanzu ya kusa shekara 60 yake ban wannan labari. A rayuwarsa ina ganin me kai shekara 60 ba to kadan ya rage. Yace bai dade ba mahaifiyarsa kantaro sai take ga mu sace ku yi hakuri na matsa mu ko alƙawari na daukawa mahaifinku. Mahaifinku lokacin yana jinyar rasuwa yayin wasiya. Yace ga amana nan ya ban mu. Naga irin abin da nake to dora. Naga abin da yake yi akan ku to dora. Ce lokacin ba haife shi ma yayin su ne suka yi ta wannan wahala suka aka yi ta dawainiya da haka shi yasa ta hakura da komai ganin ta cika buri da kuma wasiyar mijinta mahaifin yayanta to duk wannan yana daga cikin ribar auren mace ta gari da ake ta ga yawa matasa musamman mutane suna ganin kamar kyau 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 da sauransu annabi sallallahu alaihi wasallam hadithin can mace ya fasfar bi zati din ta riba ce da haka to kaga mahaifiyar nan na Maryam irin wannan tarbiyar ce tace ya Allah kaga dai abinda na haifa mace ce wala yazakaru kal unsa wa inni samaituha maryam na rada mata suna maryam tace wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim wa inni hassantuha bik hiya wa dhurriyyataha min ash-shaytan al-matrud min rahmatik ya Allah ina nema mata tsaranka ba ita kadai ba hadda zurriyarta daga shedan ar-rajim abun kora daga rahmar Allah ashe in ka tashi yin addu'a ba yayin ka kawai zaka yi ba akwai wanda za ka ga ƴaƴansa ba su da matsala sai jikokinsa kuma su samu fada da ruhu kuma dole za a dinga jingina su ci a ce jikokin wane shi yasa in ka tashi addu'a ba yayin ka kawai zaka dinga yi ba da zurriyarka gaba daya da haka tace ya Allah ina son ka ina neman ka tsare min wannan yatawa daga fituntunin zamani ka tsare min ita daga shedan ba ita kadai ba ya Allah hazurriyata ya Allah ka tsare min su daga shedan ar-rajim fa taqabbalaha rabbuha bi qabulin hasanin fastajaba Allahu du'aa Allah ta'ala ya karba du'arta wa qabila minha nadaraha ya kuma karbi wannan bakance nata ya karba ahsana qabulin karba hannu biyu Allah yayi wannan bakancen nata watawallabnataha maryam birriaya ubangiji ya jikunci tarbiyar yatta maryam fa ambataha nabatan hasanan Allah ta'ala yayi mata kyakkyawar tarbiya wayassara Allahu laha zakariya alayhi salam Allah madaukakin sarki ya yassare wanda ma zai ci gaba da tarbiyanta ta da renanta da kula da kula da ita annabin Allah Zakariya domin zamu karanta ayoyin gaba goben Allah ya kai mu zamu ji har sai da aka dinga takaddama game da danginta da annabi Zakariya waye zai redeta saboda in Allah madaukakin sarki ya shiga cikin al'amarin ka kwanta kai bacci in Allah madaukakin sarki yana yin ka taimako ne zaka rasa ta inda zai zo maka Allah madaukakin sarki ya ruzuka min haythu la tahtasib arzikin Allah ya tashi ta inda ma baka tsammace shi ba tanan zai zo ma kuma kana dogara ga Allah ya ishe ka shi yasa mahaifiyar nan na Maryam wannan alwashi da tayi tinkan ta yi fi'a tayi wa Allah alƙawarin ta sadaukar da ita bayan ta zo din tace ban janye wannan alwashin ba tattare da haka kuma Allah madaukakin sarki ya karba cikin bayan an zo ana ta waze kula da ita waze dauki tarbiyarta sai da aka yi ƙuri'a fa to a ƙuri'ar shine annabi Zakariya yayi nasarar samun ƙuri'ar renan nana Maryam shine wakafalaha Zakariya fa askanaha fi makani ibadati aka ce annabi Zakariya ya zaunar da nana Maryam a wurin bautarsa inda ya killace yake bautar Allah وكان كلما دخل عليها هذا المكان جسان ده النبي زكريا يزو wannan wurin dan ya ziyarce ta wajada indaha rizqan hani'an mu'iddan sai tarar da arziki malamai suka ce yana iya zuwa ya tarar da abincin da lokacin da yaje da damuna ne akwai abincin da ba a samun sa sai da rani kayan marmari amma sai je tarar a gurin ta in abincin da rani ne abinda ba a samun su sai da damuna sai je tare da shi a wajenta duk sanda ya kai ziyara waje da inda hadiska ba shi ya kai mata ba ba ta zuwa ko ina tana killace a gurin amma duk sanda yaje waje da inda hadiskan zai same ta da arziki na abinci hani'an kuma ba kauro abincin a yalwace mai dadi mu'iddan wanda an tanadar mata gashi na ala annabi zakariya al'amarin nan yana bashi mamaki ba shi ya kai ba babu mai access to wajen nana maryam sai shi amma duk sanda yaje sai tarar da kayan marmari apple abarba lemo gwanda abinci kala kala yace maryam anna laki hadha ay min ayna laki hadha arrizq at-tayyib wannan daddadan arziki na halal wannan abinci mai dadi daga ina kike samu sa maryam qala huwa min indillah maryam tace wannan daga Allah ne tace huwa min indillah ala gafata mallan kaga yarka da waya ba kai ka siya ba nana maryam sarkakakkiya zamu ji yanda Allah ta'ala ya sarkake ta ya zabe ta ya sarkake ta ala nisa'il alamin ba mai shiga gurin ta sai annabi zakariya amma duk sanda yaje zai ga abin kuma duk sanda yaje sai ya ce ina kika samu wannan kaga yarka da atamfa ba kai ka dinka ba za ka iya cewa anna laki haza ba kaga yarka da iPhone ba kai ka siya ba ba ta da miji baba ba ta ce ta siya mata ba wannan ne ko yar taka tafuna na Maryam sarki ne wannan magana tarbiyya kenan za mu tattauna insha Allah muka zo inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah madaukakin sarki da falalarsa yana azurta wanda yaga dama cikin halittarsa wato bighairi hisabin ba tare da wani lissafi ba insha Allah sai mu tsaya daidai wannan gaba abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon kauce mata Allah madaukakin sarki ya karba azuminmu Allah ta'ala ya karbi sallolinmu Allah ya karbi ainihin sadakokinmu Allah ta'ala ya karbi addu'o'inmu Allah ya sa mu cikin bayin da zai yanta a cikin wannan wata Allah madaukakin sarki ya raba mu da yunwa da kishirwar banza Allah madaukakin sarki masu bukatu na alkhairi Allah ka biya musu wa'inda suke cikin damuwa kowace iri ce Allah ta'ala ka yaye musu yan uwanmu musulmi da suka rasu iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da yan uwanmu maza da mata Allah ta'ala ya girmama ladansu Allah ya ba su aljanna madaukakiya Allah ya gafarta musu mu kuma ta mu tazo Allah ta'ala ya sa mu cika da imani Allah muna roƙonka marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya Malam Umar da sauran ƴan uwa musulmi duk da ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya uba kuma malami a gare mu Malam Abdul Wahhab shi ma da yake fama da rashin lafiya Allah ta'ala ya tashi kafadun sa Allah ya rubuta jinyar almizanin kyawawan ayyukansa Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullah.